This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, kuma tare muke da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki duka muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis, 20 ga watan Yuli. A cikin shirin namu na yanzu, bayan labaran duniya za ku ji cewa wata babbar kotun tarayya da ke Kano ta soke dukkanin tsare-tsaren da gwamnatin jihar ta bi wajen sauya dokar masarautu tare da cire Aminu Ado Bayero a matsayin sarkin Kano. Yayin da ake bikin ranar 'yan gudun hijira ta duniya a yau, manazarta a Najeriya sun bayyana tasiri ko aka kai haka na bikin da ake yi a kowace shekara.
To babu dai wani tasiri muddin je ba a dauki matakan hana su waɗannan 'yan ta'adda farwa garuruwa ko kuma tada su ba.
To za ku je cikakkun rahotannin har ma da shirin yanayi da muhalli. Idan kuma muka buɗe layukan tarho namu a muna so ku kira mu ku bayyana muna ra'ayinku kan dambarwar masarautu da sarakuna a jihar ta Kano bayan yanke hukuncin kotu akan lamarin. To amma sai a gyara zama a yanzu domin a soma da labaran duniya tukunna Hafiz Garita.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Alhamis, fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar cewa za ta turawa wa dakarun Ukraine da ke fagen daga wasu ingantattun makamai masu linzami na kare sararin sama bayan da wani gagarumin hari da Rasha ta kai na makami mai linzami da jirage marasa matuka ya lalata tashoshin makamashi na duka faɗin wannan ƙasa da aka yi wa ƙawanya. Ɗaruruwan sabbin na'urorin makamai masu linzami na Patriot da NASAMS da ake amfani da su don kare kai daga hare-hare ta sama za su isa Ukraine kafin ma na sauran kasashe da suka yi odar su, inji mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar White House John Kirby. Kirby ya jaddada cewa wannan mataki ba zai shafi jigilan makamai zuwa Taiwan ko Isra'ila ba, kuma sauran kasashe da ke jiran waɗannan kayayyaki suna ba da goyon baya sosai lokacin da aka sanar da su shawarar da Washington ta yanke. Yayin da rikicin jin kai a Sudan ke ƙara munana, ana fargabar cewa masu taimakawa na kasashen waje da ke da muradu a Sudan na ƙara dagula al'amura tare da yin wahala wajen kawo ƙarshen yakin da aka shafa watanni 14 ana gwabzawa, wanda ya kori miliyoyin mutane daga gidajensu da kuma jefa wasu sassan ƙasar cikin mawuyacin hali na yunwa. A cikin shekarar da ta wuce dai kasashen duniya sun yi ta kiraye-kiraye da a kawo ƙarshen faɗan, ciki har da Majalisar Ɗinkin Duniya, Ƙungiyar Tarayyar Afirka da Ƙungiyar Ƙasashen Larabawa da kuma Ƙungiyar Raya Ƙasashe ta Gabashin Afirka wato IGAD. Ƙungiyar IGAD ta yi ƙoƙarin tura shugabannin ƙasashen Kenya, Sudan ta Kudu da Djibouti zuwa Khartoum domin sasanta rikicin, kamar da kakakin ƙungiyar a lokacin a cewar Nur Mahmud Sheikh ga BOA. Sai dai har zuwa yanzu wannan shirin bai kankama ba. Sauran kasashe kamar Amurka, Fansar da Saudiya suna jagoranta wani yunkuri na tsagaita wuta da aka gabatar kuma aka kammala ba tare da wani tasiri ba. Dakarun Isra'ila sun yi lugudan wuta kan wasu yankuna da ke tsakiyar zirin Gaza cikin daren jiya Laraba, inda suka kashe mutane uku tare da raunata wasu da dama a cewar ma'aikatan lafiya. Yayin da tankokin yaƙi suka ƙara dannawa suna kai farmaki a Rafa da ke kudancin Gaza, kamar yadda mazauna yankin suka bayyana. Jiragen yaƙin saman Isra'ila sun kai hari wani gida a sansanin 'yan gudun hijira na Al-Nusrat, inda suka kashe mutane biyu tare da raunata wasu 12, yayin da tankokin yaƙin suka yi lugudan wuta a yankunan Al-Magazi da ke Al-Buruj, inda suka jikkata wasu da dama, inji jami'an kiwon lafiya. Al-Nusrat, Al-Magazi da Al-Buruj uku ne daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira 8 masu ɗumbin tarihi a Gaza. Ma'aikatan lafiya sun ce a Da'ir Al-Bala, wani birni mai cike da mutane da suka rasa matsugunansu a tsakiyar zirin Gaza, wani hari da jiragen yakin Isra'ila suka kai ya kashe wani Bafalasɗine tare da raunata wasu da dama a yau Alhamis. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya tattauna da shugaban kasar Vietnam Tho Lam a birnin Hanoi a yau Alhamis yayin wata ziyara aiki da ya kai kasar Vietnam inda Putin ke neman karfafa alaka da wannan dadaddiyar abokiyar hulɗar Russia. Putin ya ce Russia tana mai da hankali sosai kan batutuwa da suka shafi karfafa alaka abota ta al'ada tsakanin Russia da Vietnam da alakar abota bisa muhimman tsare-tsare sannan waɗannan alakoki za su ci gaba da samun bunƙasa cikin sauri bisa daidaito mutunta juna da kuma yin la'akari da muradin juna. Kalaman na Putin sun zo ne bayan musayar taɓa hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin jami'an Rasha da na Vietnam.
Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Wata babbar kotun tarayya da ke Kano ta soke dukkanin tsare-tsaren da gwamnatin jihar ta Kano ta bi wajen sauya dokar masarautu ta jihar wanda ya kai ga sauke sarkin Kano Aminu Ado Bayero da kuma dawo da Muhammadu Sanusi na biyu. To sai dai kotun ta amince da bukatar lauyoyin gwamnati na dakatar da hukunci da ma ci gaba da shari'ar har sai kotun ɗaukaka ƙara ta saurari korafin da suka gabatar mata na cewa babbar kotun ta tarayya ba ta da hurumin sauraron wannan shari'a. Daga Kano Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
Hukuncin kotun na yau Alhamis ya rushe ko soke sanya hannu a kan dokar wadda gwamna Abba Kabir Yusuf ya yi a ranar da majalisar dokokin jihar Kano ta kammala aikinta a kan daftarin dokar da sake naɗa sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu a kan karagar sarautar Kano da kuma raka shi zuwa gidan dabo da jami'an gwamnati suka yi. A zaman kotun karkashin jagorancin mai shari'a AM Limam ya umarci dukkanin bangarorin da wannan shari'a ta shafa su koma matsayinsu na baya zuwa lokacin da zai kammala sauraron wannan batu na takaddamar sarautar Kano. Wannan dai yana nufin a koma lokacin da ake da sarakuna biyar da masarautu biyar a jihar ta Kano. Sai dai ga alama wannan hukunci ya haifar da rudanin fahimta a tsakanin lauyoyin ɓangarorin biyu musamman gabar da ta shafi dokar da majalisar dokokin ta Kano ta yi a kan wannan batu. A wurin barista AG Wakili, daya daga cikin lauyoyin da ke kare gwamnati da majalisar dokoki a gaban kotun, wannan hukunci bai shafi dokar da majalisar dokokin ta yi ba. Wato dai a wurinsa garan bawul din da majalisar dokokin ta yi wa dokar yana nan daram.
Mun san mu shine dokan tana nan ta rusa all the emirate kuma to me yake nema shine abin da aka zama kuma ta rusa kuma shi da kansa bai ce wannan dokan nun an boy ba to what do you want in haka na ai ba haka na
to amma barista Mamir Waziri lauyan Alhaji Aminu babba dan Agundi kware-kwarewar hukuncin na yau na nufin kotu ta rushe dukkanin ayyukan da gwamna Abba Kabir Yusuf ya yi bayan da majalisar ta zartar da kudirin dokar.
Abin da ya sa aka rushe wannan abokin aka rushe duk matakan da kasan an dauka bayan kotu da bad order shine aka rushe.
La'akari da wannan rudani na fahimta ne dai na cintiɗe Farfesa Mammalau Yusuf Fare SAN malami a tsangayar koyar da aikin lauya ta jami'ar Bayero Kano.
Abin da ta ce shine ta yi umarni ranar 23 ga watan Mayu cewa kowa da kowa ya tsaya a inda ake da kada a ci gaba har sai kotu ta saurari wato kowa da kowa da ke gabanta. To bayan ta yi wannan umarni na 23 ga wata shine gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya sama doka da majalisa ta tura masa akan rushe masarautun kanan nan guda biyar ya sama wannan doka hannu wanda sa hannun nan shi ya mai da ita doka. Kafin ya sa hannu ba doka bace a turanci ana kiranta bill wato takaddar majalisa mai neman ta zama doka. Idan gwamna ya sa mata hannu ta zama doka to bayan nan ne ya saka hannu kuma ya ce ya dawo da sarki Muhammadu Sanusi a matsayin sarkin Kano na 16. To abinda kotu ta ce yau shine tunda saka hannun nan akan doka da kuma dawo da sarki Muhammadu Sanusi an yi su ne bisa bijirewa umarnin kotu da ta yi na 23 ga watan Mayu. Duk abin da ya biyo bayan wannan umarni na 23 ga watan Mayu to kotu ta jingine shi ba halattacce bane. To kaga duk da ma bata fito ta ce ta jingine doka ba ƙara-ƙara to amma cewa ta jingine duk abin da aka yi bayan wannan umarni na 23 ga wata din nan lalle ya shafi wannan doka tunda babu doka idan ba sa hannun gwamna babu kuma sa hannun gwamna tunda yazo bayan an yi wannan umarni ne babu mai da sarki sunusi tunda yazo bayan umarnin da kotu ta yi shine wato bayani da ya kamata mutane su fahimta
a ƙarshen zaman kotun ne alƙali AM Liman ya karbi korafin lauyoyin waɗanda aka yi ƙara na dakatar da ci gaba da shari'ar har sai kotun ɗaukaka ƙara ta saurari korafin su kan hukuncin da shi mai shari'a AM Liman din ya zartar a makon jiya cewa kotun tarayyar na da hurumin sauraron wannan batu na takaddamar sarautu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
to gaida Mahmud Ibrahim Kwari akan wannan dambarwa ta sarautar jihar Kano ne za ku kira mu can gaba a cikin shirin idan mun bude layuka mu na wayar tarho to amma kafin nan a ranar 20 ga watan Yunin kowace shekara ne ake bikin ranar ƴan gudun hijira ta duniya ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin bitar yanayin da ƴan gudun hijira suke ciki a duk faɗin duniyar tare da samar da hanyoyin kyautata rayuwarsu wakilin mu Amina Mustafa Nasiru Batsari ya duba mana yadda yanayin yake a Najeriya ga kuma rahoton da ya aika mana
kasashen Afirka dai na fama da matsalar ɗan gudun hijira a sakamakon yawaitar tashe-tashen hankula ko kuma yaƙe-yaƙe a Najeriya kuma matsalar hare-haren ƴan bindiga ne ke ci gaba da tilastawa jama'a tserewa daga muhallansu na asali Alhaji Mannar Ma'azuruma daga jihar Katsina mai fama da matsalar ƴan ta'addan daji ya ce halin da ƴan gudun hijira suke ciki a yankunan kananan hukumomi takwas na jihar Katsina abin tayar da hankali ne
to abinda zai baka tausayi idan ka ga yadda mutane suke wahala wallahi abin sai kai mamaki dan za ka gansu kungiya-kungiya suna neman mutaimako na taɓa yin kantoma karamar hukumar Batsari a nan primary ta karamar hukumar Batsari sai da muka aje yara da mata wajen mutum ya kai wajen kusan 17,000
dan masanin birnin Gwari Alhaji Zubairu Abraob ya ce ranar da majalisar ɗinkin duniyar ta ware akan ƴan gudun hijirar ba zai yi wani tasiri ba har sai an hada da ɗaukar matakai na kawar da ƴan bindiga da suke tilastawa jama'a guduwa daga muhallansu na asali
to babu dai wani tasiri muddin dai ba a ɗauki matakan hana su waɗannan ƴan ta'adda farwa garuruwa ko kuma tada su ba illa kawai wannan zumunci ne kawai wanda za a ce majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin kula da irin waɗannan rana
a jihar Niger ma mun zanta da wasu ƴan gudun hijirar da ke zaune a yankin Erana a ƙaramar hukumar Shiroro da suka ce mayakan Boko Haram ne suka koro su daga garuruwansu na asali.
Sunana Musa Kallamu daga Alawa nake. Wannan hali da muke ciki gaskiya ta munana hali ne na la haula wala quwwata inna billahi al-aliyyil azim. Muna neman doki tun daga federal government har zuwa state har local level da a taimaka mana mu samu mu koma mahallinmu.
Yanzu kunan inda kuke gudun hijirar nan daga yankin Alawa kun kai kaman ku nawa?
Ina ganin akalla ba a kasar wanda muke Erana zaune nan kawai mun kai mu 700 a nan Erana kawai mazan mu da matan mu da yaran mu.
Salamati Yakubu daga Alawa muna kutuka wa gwamnati dan Allah dan Annabi taimaka mana da halin da muke ciki da jami'an tsaron mu ba wai sun galara mu bane tsakani da Allah abin yafi karfin su ne muna kuka da shugaba a taimaka mana a maida mu gidajen mu kowa ya je ga abin da yake gani mazajen mu su kokari samu mana abin da zamu ci tunda dai mun fito ba ko tsira cikin mu babu shi.
Hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya dai sun sha bayyana cewa suna ɗaukar matakai ko dai na kai kayan agaji ga ƴan gudun hijirar ko kuma na ƙoƙarin samar da tsaro da zai maida su a mahallansu. Alhaji Baba Suleiman Yumu shi ne kwamishinan kula da ma'aikatar harkokin jin kai ta jihar Niger.
Mutanen da suke cikin wannan hali na gudun hijira a hakikanin gaskiya mai girma gwamna na farko da sance yana kokarin kula da su yana kokarin ya ga cewa ba wai sun dawwama a waɗannan inda suke gudun hijiran ba ne. Muna da nomba na ƴan gudun hijira sama da 42,000.
Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma sai a dakace shirinmu na yanayi da muhalli.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa ta muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi nazari akan illar gurbatacciyar iska ga lafiyar al'umma.
Wasu sinadarori da ba su da kyau ga jikin dan adam yana fita a kusa da yanda muhallin dan adam da yake yawa da kullum.
Irin matakan da hukumomin Najeriya za su dauka don shawo kan matsalolin sauyin yanayi.
Gwamnati dai ita ya kamata ta san matsayinta na gwamnati mai hukunci kuma mai doka. Ta fito da wani tsari wanda za ya hada da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da kuma dukkan kamfanoni da mutane.
Abinda kasar Ghana ta buƙaci al'umma ta yi don tabbatar da nasara akan kokarinta na shawo kan matsalolin sauyin yanayi.
An falakar da 'yan kasa kowa ya san abinda zai iya yi na ganin an magance ga wannan matsala.
Sai kuma jan hankali da hukumar harsashen yanayin Nijar ta yi a matsayin kandagarki don tunkarar matsalar ambaliyar ruwa.
Mutanen karkara kowa da kowa ya san inda ake samun iruwan ga abu da Allah tun yanzu a dauki matakan da ya kamata. Duk wurin da ya kamata hanyar ruwa ne zai tafi da mutum ko da dabba tun yanzu a fara kiyaye shi a san inda za a yi.
Madalla. A kullumin dan adam yana zubar da abubuwan da bai ya bukata wanda galibi muke jibge su a bula wanda ba kasafai ake tattalinta ta hanyar da ta dace ba. Lamarin da Dr. Idris Muhammad Liman babban jami'i a asibitin kasa dake Abuja ya ce yana cutar da lafiyar dan adam.
Gurbatacciyar iska zai iya addasa poor neurodevelopment na yaro ko kuma activity na yaro wato yaro da ke girma yawwa kwakwalwar yaro har da kuma daji na yara kanana duk gurbatacciyar iska idan ya yi yawa a cikin mutum zai iya kawo wayannan matsaloli.
Likita ka taɓo batun gurbatacciyar iska a ina ga kamar yadda ake tara bola a unguwa wanda yake gurbata muhalli shi ma yana domin masana sun ce yana fitar da carbon monoxide shi ma kuma wannan warin da ake ji to shi ma yana da wata illa da yake haifarwa ga lafiyar dan adam.
Kware da gaske saboda shayin gurbatacciyar iska yana samu ne da wasu sinadarori da ba su da kyau ga jikin dan adam yana fita a kusa da yanda muhallin dan adam da yake yau da kullum. Wasu sinadarin na dole ne ya zama to muna tare da su to mu ne za mu sa kanmu hankali yanda za mu tayi yin amfani da abubuwa da zai kawo irin wannan sinadari a cikin iska da muke shaka.
Shi kuma Al-Amin Ibrahim Al-Amin mataimakin shugaban Phoenix Renewable Group ya ce akwai bukatar gwamnatin Najeriya ta haɗa kan dukkanin masu ruwa da tsaki don bibiyar matakan da suke ɗauka.
Na farko gwamnati dai ita ya kamata ta san matsayinta na gwamnati mai hukunci kuma mai doka. Ta fito da wani tsari wanda za ya hada da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da kuma dukkan kamfanoni da mutane wanda kowa za a san abin da yake yi game da muhalli. Na biyu a san ma girman matsalan don idan an fahimci girman matsalan da ake fuskanta za a isanin hanyar da ya kamata a bullo a magance ta. Kamar bari baki ne misali akwai wata kididdiga da aka fito da ita shekara biyu ko uku da su ta wuce wanda ta nuna cewa a kowace shekara Najeriya tana asaran hectare 350 zuwa 400 ta ƙasa daga zaizayar ƙasa ta bangaren arewa maso gabas zuwa arewa maso yamma kuma tana tunkaro kudancin ƙasar Najeriya ne. Akwai kididdigar da aka fitar da ita shekara 9 da ta wuce wanda ta nuna cewa kashi 50 na ƙasar da ake noma a shekara 30 da ta wuce baya yanzu kashi 30 na wannan kashi 50 na ƙasar ya koma hamada. So wannan shine kalubalen da ya kamata a zauna a tantance a gano girman matsalar sai kuma a fito da tsare-tsare yanda za a magance matsalar. Gwamnatin tarayya da gwamnatoci na jihohi da kananan hukumomi sai sun yi aiki tare sannan sai an ja kunnen masana'antu da kuma ɗaiɗaikun mutane a kan yanda za su mu'amalanci muhallinsu. Kamar yadda na ba da misali daga baya sai tarar da bishiyoyi ya zo ya sare su ya zo ya yi gini iya yanda yake bukata amma babu wani jami'i na gwamnati da zai zo ya sa ido ya tabbatar da cewa wa'annan bishiyoyin da ya sare bayan yayi gini ya mayar da su a dukkanin kasashen duniya da muke zuwa ba abu ne mai sauki ba mutum yazo ya tarar da bishiya ya sare ka sai ka nemi izini wurin gwamnati sai an yi rubuce-rubuce an nemi izini kafin a baka dama ka sare wasu wuraren ma za a baka umarni in ka sare ɗaya ka shuka goma so wannan tsare-tsare ne da gwamnati ya kamata ta fito da shi in ma kuma akwai shi a karkade shi a dawo a duba a ga yadda za a enforcement din shi ma mutane su saba su yi aiki da shi
ana sa bangaren kuma Malam Muhammad Jafaru Dankwabiya na Jibiyar Center for Climate Change and Food Security a Ghana ya ce hukumomi a Ghana sun buƙaci al'umma su dau matakan tabbatar da tsaftar muhalli domin ba da gudunmawa da yakin da take yi da gurɓata muhalli
kasan Ghana tana yaki da masalan rashin gyaran wajajen zamanmu abinda Bature ya fi sani da sanitation kayan robobi ya zama abunda yau aka gotocin mu ruwan da ke gudu duka robobi sun karbi sun like mana hanyoyin gudun ruwa baki daya shi yasa in aka danyi hadari sai kaga mun samu hambaliyan ruwa shi yasa shekaran ga an falakar da ɗan kasa kowa ya san abunda zai iya yi na ganin an magance wa wannan matsala sanan abunda kuma ya zama abu mai muhimmanci shine ministan da ke kula da arzikin kasa shi ma shekara kamar hudu kenan da aka fara wannan aiki na shuka itacina to akalla ya ce wai tun shekara 2021 zuwa wannan shekara an samu nasarar shuka itacina fiye da miliyan 43
Dr. Kacallu Lawal Gabciya shugaban hukumar hasashen yanayi ta Niger yayi jan hankali ga al'ummar kasar da su kasance a fadake domin gudun fadawa matsalar ambaliyar ruwa da ka iya aukuwa a bana
ruwa yake tafiya da mutane ko kuma akwai guraren da ruwa suke kwanci haka nan wanda a haka an ka gani kaman babu ruwa amma da mana yayin so gani makili ya cika to wata ran yake tadda kamar ruwa ya fara yake tadda dabbobi da mutane a ciki ya zo da ƙarhi mutane ba su da lokacin huta ko kuma ko dabbobi sai ta yi da dabbobi dubunan dabbobi an rasa su a wannan hanya mutane karkara kowa da kowa ya san inda ake samun irin ga abu da Allah tun yanzu a dake matakan da ya kamata duk wurin da ya kamata hanyar ruwa ne zai tafi da mutum ko da dabba tun yanzu a fara kiyaye shi kuma amma ke biyo baya akwai malati biyu shine cholera balbisu tutan cutar saboda kenan to a tsaftace guri kuma da Allah da Annabi tun yanzu a fara neman sange wanga na zamani a zan isa yara da sauransu a ciki dan in ruwa yayi yawa balle ma wanda suke kwanci to wanga malati shi kuma sai kamari sai ya karu to tun yanzu aka dauki matakai to lalle sai gani a dace kuma akwai kulare inda aka fara ruwa hanyar nasu ruwa yake cirewa ka je ma garo na ya zama to aiki mota bai shiga wani wane ne bai shiga to dan saboda haka tun yanzu wannan irin wannan gurare akai magani in magani ne a aji tun yanzu in wani abu da ya kamata in ambaliya ya zo ana samun wuya sa shi to tun yanzu akai shi ma a sashi
sai sauraro iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma sune Mumuni Barma da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi
Tabarallah a gaida Aisha Mu'azu. Kamar yadda muka faɗa lokaci yayi da zan bude layukan mu don baiwa ku masu sauraron mu damar bayyana ra'ayoyinku dangane da dambarwar sarauta da sarakuna a jihar Kano. Kuma kamar yadda muka ji a matashiya muna da kira yanzu haka dake kan layi. Assalamu alaikum.
Yawwa, assalamu
alaikum. Yawwa, da wa muke magana kuma daga ina?
Ibrahim Barka na Urdu. Karamin kuma da sama.
To a Nigeria. Na'am, to menene ra'ayinka akan maudu'in da muka ambata?
To ni da Ibrahim Barka ne ko ni da Karim Hassan ne wato zan fara na ku kuma da ra'ayi kan wannan abin Kano amma gaskiya ina da rabe to ai kyau ta. Kuma shi
to madalla to muna godiya kwarai da gaske a layin naka bai da kyau sosai a jihar Nasarawa kuma muna tare da wani wake kan layi a Nasarawa.
Na Assalamu alaikum. Kuna tare da Garba Salim ne likita radio daga karamar hukumar domalan tsakiyar Najeriya.
To madalla a gaggauta saboda lokaci.
To alhamdulillah to a gaggauta ne ra'ayina shine na farko dai Kano tana da masarauta waɗannan wanda take da tarihi. Kan mu shine anan da gwamnatin tarayya da gwamnatin da jihar Kano. Don Allah da Annabi a san mafita a san mafita. Kar a jawo fitina a jihar Kano a samu a hada kai a samu sarki daya kuma muna kira da al'umman Kano don Allah da Annabi a kwantar da hankali shari'a ta yi aikin ta
to madalla
mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya nagode
to muna godiya bari mu je kanan dabu da muke magana akai wace magana daga Kano
sunana Dauda Hamisu Algore tsohon mataimakin shugaban garin hukumar Doguwa
na'am to menene ra'ayi a yau
ra'ayi na ran gari shine na kamar yadda al'amari ya kasance a dangon kadara dukkan mu zaman shari'a muke yi ba abinda muke fata illa jihar Kano ta zauna lafiya kuma za mu ci gaba
to masha Allah to muna godiya kwarai Allah ya karbi ba addu'ar ka bar mu je Kebbi a wake kan layi a Kebbi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
sunana Ali Ali zike kan ba shi zango kanda
na'am
eh game da
a kiran nashi ya tsinke mana muna okay muna tare da wani wake kan layi
daga Kaduna
ko daga Kaduna to wake kan layi daga Kaduna
Murtala daga Kaduna
to madalla menene ra'ayi akan maudu'in da muka ambata
to na kura sunana Murtala da na cewa garin rigasa da ke a kuma a tarayyar Najeriya to ga ni ra'ayi na shine cewa shi ko wannan dambaro akwai wanda suka kiro shi sun sani saboda haka su ne wannan makano maslaha shi mai girma a tsohon sarki Malam Sunusu ko da yake yanzu gwamnati ta ba shi na jaha yayi hakuri shi babba ne a ƙasa kuma ya wuce a ce ya hau wani matsayi kuma a ƙara kiran shi ko don masa al'umman Kano ya kamata ya hakura ya ban ma wancan bawan Allah tunda shi bai shiga harkokin siyasa kuma yana biyayya ga gwamnati gaskiya muna ba shi hakuri ya hakura kai a baki wannan dan gidan Ado Bayero
to madalla to madalla bari mu karkare a babban birnin tarayya Abuja wa muke tare da shi a Abuja
assalamu alaikum muryar Amurka mu magana Usman dan Fulani an guwar rana Abuja tarayyar Najeriya
na'am
masha Allah muryar Amurka gaskiya to mun jaran da muke ba a sarakunan Kano a gwamnatin jihar Kano da Yusuf ya kamata a za a duba wannan jeriya a sasun kasu da ke asiri wannan a bada kula da ke faruwa a tsakiyar Najeriya idan bangaren sarakuna na ya kamata duk wanda yake da haƙi a ba shi haƙi ne
to madalla to muna
fata alkhairi ku tashi
to madalla saboda karancin lokaci iya abin da zamu iya dauka kenan muna godiya kwarai ga waɗanda suka sani sukunin kiran mu to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takeice
to mu tala ga labarin a takeice yau Alhamis fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar cewa za ta tura wa dakarun Ukraine da ke fagen daga wasu ingantattun makamai masu linzami na kare sararin sama bayan da wani gagarumin hari da Russia ta kai na makamai mai linzami da jirage marasa matuka ya lalata tashoshin makamashi na duka fadin wannan kasa da aka yi wa kawanya. Ɗaruruwan sabbin na'urorin makamai masu linzami na Patriot da NASAMS da ake amfani da su don kare kai daga harhara ta sama za su isa Ukraine kafin ma sauran kasashe da suka yi odar su, inji mai ba da shawara kan harkokin tsaron kasa na fadar White House John Kirby. Yayin da rikicin jin kai a Sudan ke ƙara munana, ana fargabar cewa masu taimakawa na ƙasashen waje da ke da muradu a Sudan na ƙara dagula al'amura tare da yin wahala wajen kawo ƙarshen yakin da aka shafa watanni 14 ana gwabzawa, wanda ya kori miliyoyin mutane daga gidajensu da kuma jefa wasu sassan ƙasar cikin mawuyacin hali na yunwa. A cikin shekarar da ta wuce dai kasashen duniya sun yi ta kiraye-kiraye da a kawo ƙarshen faɗan, shi har da Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tsaya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Latest Creation da ta shirya kuma ta bada umarni ta makula da sauti. Da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Cheng ne Murtala Faruk Sanyin na sai muku fata alkhairi ma'assalam.